أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan uwa barkamu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun littafin Ar-Rahiqul Maktum wanda ke kunshe da ingantaccen tarihin shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine zaman mu na 34 a cikin karatun littafin, kuma yau muna 8 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1443 bayan hijirar Annabi alaihi salatu wassalam. Wasu zo daidai da 15 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya. A karatunmu wancan mun tsaya daidai wato bayanin yaƙin Banu Qurayza da abubuwan da suka biyo baya na ƙananan yaƙoƙi waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riƙa tura sahabbansa saboda ladabtar da Larabawan ƙauye da sauran masu tada ƙayar baya. Bayan wannan ne lokaci bai tsawaita ba sosai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara ƙara shirya dakarunsa, wato ya ƙara musu shiri sosai saboda abubuwan da ka iya biyowa baya. Wato bayan wannan a cikin watan Sha'ban shekara ta 6 bayan hijira, bisa mafi ingancin ƙauli na malaman tarihi, sai aka yi gazwatu banil musalak, wato gazwatul muraisi shine wanda dalilin shi ko kuma sababinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labari cewa shugaban kabilar banil musalak mai suna al-harisu bin abi dirar ya kasance yana yawo a cikin jama'arsa da sauran larabawan ƙauye waɗanda yake da iko a kansu ko waɗanda in ya faɗa za su ji. Yana zuwa yana kirawo su, yana kokarin harhaɗa runduna mai girma domin ya zo ya yaƙi Annabi alaihi salatu wassalam. Dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tura wani sahabi mai suna Buraidatu bin al-Hasib al-Aslami domin ya je ya jiyo masa labari ya tabbatar masa shin hakan ne ko ba hakan bane. Dan haka wannan sahabi mai suna Buraidatu bin al-Hasib al-Aslami ya je gare su, ya je wajen shi kansa Harisu bin Abi Dirar din, ya same shi ya yi mishi magana shi da shi, sannan ya dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari. To bayan dawowarsa da ya tabbatar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle abin nan da aka faɗa fa gaske ne, dan haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fara shirye sahabbai ya yi gaggawa wajen fita, kuma ya kasance ya fita ne a rana ta 27 ko 28 ga watan Sha'ban. Ya bi tare da shi akwai jama'u da yawa na sahabbai, to a cikin hadda munafiqan Madina su ma a wannan karan sun bi su an fita yaƙi da su abinda ba su saba fita ba. Sauran yaƙoƙin da suke kafin wannan munafiqai ba su cika bin su ba, amma a wannan karan sai suka bi su. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai barbararren bawansa Zaid bin Harisa ya zauna shi a Madina, kasancewar dama Zaid din an tuttura shi wasu sarayoyi shi kadai ya jagoranci rundunoni ya kai wajen sau 5 a jere. To shi yasa wannan karan sai aka bar shi a garin Madina ya kula da gari. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya fita tare da sauran sahabbai. Wasu kuma malaman tarihi suka ce a Abu Dharr al-Ghifari aka bari a Madina, wasu kuma suka ce Sumaylat bin Abdullah al-Laysi aka bari. To shi kuma dai a wannan Haris bin Abi Dirar ya kasance wato ya je wani waje ya tara rundunarsa a kusa da wani ruwa nasu da aka sai ya tura dan leƙen asiri domin ya zo mishi da labarin rundunar annabi alaihi salatu wassalam da aka su kuma jama'ar musulmai sai suka haɗu da wannan dan leƙen asirin nashi suka kama shi suka danƙe shi hannu da hannu yayin da labari ya isa wajen shi Harisu dan Abi Dirar cewa lallai jama'ar musulmai sun kama dan leƙen asirin shi sun ma kashe shi da shi da rundunarsa da suka samu labarin cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam nan ya fito kuma ga abin da ya faru na kashewa dan liƙin asirin shi sai gaba ɗaya kuma tsoro ya shiga zukatan tsoro mai tsanani dama kuma yana daga cikin mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya nufi zai kai yaki waje to kafin ya je Allah yakan cusa tsoro da razani a zukatan waɗanda yake nufin zai kai wa hari da haka nan take tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa gare su wayannan rundunar mushrikai sun tarwatse da duk waɗanda ke tare da su na daga larabawan ƙauye duk sun tarwatse yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa wani waje da ake kira shi Muraisi'u shine wani wajen shan ruwa ne haka wato ruwa ne tararre a wajen a gefen teku ne gun abun annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya rundunarsa akai shirin yaki a lokacin nan rundunar annabi sallallahu alaihi wasallam wato tutar al-muhajirun tana hannun sayyidina Abubakar as-siddiq radiyallahu anhu tutar kuma al-ansar wato sabon madina tana hannun sayyidina sa'ad bin ubada radiyallahu anhu to yayin da wayancan rundunar kafirci suka gina rundunar musulmai sai suka fara harbin su da kibiyoyi suma musulman suna ramawa daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci musulman wato sahabbai su yi kansu gaba ɗaya lokaci guda don haka da aka rufu a kansu nan take sai Allah ya bada budi aka karye rundunar kafirai din kuma aka kashe wasu da yawa daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama ƴaƴansu da matansu duka a matsayin bayi da kuma dabbobi masu yawa raƙuma da tumaki da awaki amma ba a kashe koda mutum ɗaya ba a shahadantar da koda sahabi ƙwaya ɗaya ba a wannan yaƙi in ban da wani mutum ƙwaya ɗaya wanda shi ma wani mutum ne ya kashe shi wani mutum ne daga cikin sahabbai ya kashe shi a zaton shi cewa kafiri ne sai ya kashe shi bai san cewa musulmi ba ne kamar yadda Arul Magazi wato masana tarihin yaƙe-yaƙen musulunci da kuma tarihi suka faɗa Ibn Qayyim al-Jauziyya yana cewa wannan wahami ne domin haƙiƙa shi a ruwayar Ibn Qayyim al-Jauziyya yace ai babu ma abin da ya faru na yaƙi yayin da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai musu hari a wannan waje na Muraisi'u to gaba ɗaya sai suka gudu su mazajen suka bar mata da ƙananan yara su kuma aka kama su a matsayin bayi kamar yadda ya zo a cikin Sahihul Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai waɗannan Banu Mustalaq hari ne a lokacin nan sun riga sun yi shirin yaƙi hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Kitabul Itiqi juz'i na 1 shafi na 345 haka nan Fathul Bari shi ma a cikin shi Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya yi bayani kan wannan hadisin cikin juz'i na 7 shafi na 341 yana daga cikin waɗanda aka kakkama matayen da aka kakkama a wannan yaƙin akwai Juwairiyya bintul Haris wadda ita kanta ƴar shugaban mutanen ne gaba da shi Haris bin Abi Dirar to ƴan shi ce Juwairiyya ta faɗo cikin kasan Sabitu ɗan Kaisin wannan sahabin nan mai gwarjin murya to ta faɗo a cikin kasan shi sai mata mukataba wato ya ce mata ta je ta kawo mashi kuɗi a adadin kaza zai ƴantar da ita shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta zo ta nemi taimakon shi ya taimaka mata ita ƴar shugaban Banul Mustalaq ne ya taimaka mata ta samu ta fanshi kanta daga hannun wanda ya kama ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya biya mata da ya biya mata kuma sai ya aure ta ta dalilin ya aure ta shikenan gaba ɗaya sabai su ma zai karga yantar da bayin da ke hannunsu suna cewa a to wayannan mutane tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ƴar shugaban su to ai shikenan sun zama surukan shi tunda ko surukan Annabi sallallahu alaihi wasallam ta yaya zamu bautar da su mu mai da su bayin mu ai bai kamata ba shikenan sai akai ta yantar da su akai ta aure akai ta yantar da su a wannan ranar ta dalilin wannan aure mai albarka sai da aka yantar da iyalai iyalai sama da iyalai guda 100 daga cikin banul musallak kaga aure yayi albarka Juwayriya bintul Haris malaman tarihi suke cewa ba sau ganin wata mace wata jin yawan mutananta albarka irin Juwayriya bintul Haris ba an ce ainihin sunanta ba Juwayriya bane ainihin sunanta Barratu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza mata suna zuwa Juwayriya wannan duka yana nan a cikin Zadul Ma'ad juz'i na 2 shafi na 112 zuwa 113 haka nan Ibn Hisham ya kawo shi a cikin kitabus sirah juz'i na 2 shafi na 289 zuwa na 290 na 294 da kuma na 295 duka ya ka kawo waɗannan bayanan amma bayan wannan akwai abubuwa da yawa da suka faru a wannan fita yaki da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da yake an fita hadda munafikai kuma shugaban munafikan shi kansa Abdullahi bin Ubay bin Salul da shi da ƴan faduwarsa wato duka jama'ar munafikan su ma sun biyo Annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen wannan yakin to kafin bayanin irin abubuwan da suka afku a wannan yakin a hanyar dawowa gida zan yi bayanin halin da ake ciki tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da munafikan Madina hakika a baya mun faɗa kuma mun sha maimaitawa cewa shi Abdullahi bin Ubay bin Salul ya kasance mai tsananin jin haushi akan musulunci ya shiga addinin musulunci ne dan dole dan boye kafircinsa amma ba wai cewa har zuciye shi akwai musuluncin bane dan haka da shi da jama'arsa duka sun shiga addinin musulunci ne a baki amma zuciyarsu tsantsar kafirci ne da kuma kin Annabi alaihi salatu wasallam da raina Annabi sallallahu alaihi wasallam da raina musulunci da kuma musanta ayoyin alqur'ani shi yasa alqur'ani ya zanto koyaushe yana fallasa su yana fadar halayensu musamman ma shi wannan shugaban munafiki ya fi jin haushin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan haushin sahabbai da yake ji domin kuwa ainihi kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam garin Madina da kabilar Ausu da kabilar Khazraj wanda dama su ne zaune a garin sun kasance shekara da shekaru suna yaƙi da juna alhali ainihin su jikanin mutum guda ne kakannin su da Ausu da Khazraj tagwaye ne da sai zanto kuma zuri'ar su suna yaƙi da juna yaƙi mai tsanani to sai ya kasance daga ƙarshe suka zo suka hada kai akan cewa to yanzu za su yi sulhu a sanya mutum guda ya zama shine sarki a garin wanda kowa zai wa biyayya to ana kokarin haka za a nada shi wannan Abdullahi bin Ubay bin Salul a matsayin shine sarki din an fara shirye-shiryen nada shi kawai sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina dan haka shi wannan Abdullahi bin Ubay sai yake ganin cewa kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi mulkin sa yana jin haushin Annabi alaihi salatu wasallam ne saboda dalilin ya rasa mulkin da aka yi nufin za a dora shi saboda bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka koma ba zancen mulki ake ba zancen annabci ake sai ya zamto Annabi sallallahu alaihi wasallam shine alƙali a garin Madina shine jagora shine komandan yaƙi shine sarki shine shugaba ta kowace fuska sai ya zama babu wani zancen ma Abdullahi bin Ubay bin Salul to wannan ne ya fusata shi yaƙi ya musulunta bai musulunta ba sai bayan da aka yi yaƙin Badr sai bayan shekara 2 da hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yaƙin Badr din maganin nasarar da musulmai suka samu a Badr din ne sai ya ga cewa a yanzu kafirai ba za su ina namishi komai ba dan haka sai ya ce ya musulunta da ya ce ya musulunta ma a iya bakin shi ne banda zuciyar shi domin a zuciyar shi yana tsananin kin sahabbai da tsananin kin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance kan zagi ya samu kafiran Makka yana shishirya munafurci tsakani yana shishirya munafurci akan Annabi alaihi salatu wassalam dan haka tsananin kiyayyar da yake wa annabi alaihi salatu wassalam da musulunci duka ya bayyana a fili karara tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira kamar yadda muka faɗa a baya ya kasance yana bayyanar da musulunci shi wannan munafiki bayan kuma ya ga cewa kafircin ba zai kai shi bane to annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya hau doki a ya hau jaki ya shiga cikin garin Madina domin yaje duba sayyidina Sa'ad bin Ubada da bai da lafiya to sai ya zo ya kusa da wata majalisa ta sabon shi wanda a lokacin nan a cikin su akwai shi wannan munafikin yana zaune Abdullahi bin Ubay to wannan Abdullahi bin Ubay bin Salul yana ganin Annabi alaihi salatu wassalam wai sai ya dauko abu ya toshe hancinsa sai yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wai kana tada mana kura yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wani abu na alkur'ani a wannan majalisar sai shi wannan munafiki yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam wai ka zauna a gidanka ka daina bin mu a guraren zaman mu to kaga wannan yayya ta farko kenan misali na farko ko kuma na biyu a cikin misalan yayya da yake wa Annabi alaihi salatu wasallam kuma wannan din kamar yadda na faɗa Ibn Hisham ya kawo a cikin kitabu Sirah juz'i na 1 shafi na 584 zuwa na 587 haka nan a cikin Sahihul Bukhari ma Imam al-Bukhari ya kawo wannan labarin da na faɗa a cikin littafin sa juz'i na 2 shafi na 924 da kuma Sahihul Muslim juz'i na 2 shafi na 9 duka wannan munafiki labarin shi yazo to wannan kafin ya fara bayyanar da musulunci ne a fili to bayan da ya fara bayyanar da cewa shi ya musulunta wato bayan yakin Badar kenan bai gushe ba dai yana nan yana tsananin kin Allah da manzansa da kuma kin mu'mini koyar shi tunanin sa yana cikin ya zai yi ya rarraba kan musulmai ya zai ya wofantar da kalmar musulunci ya zai yi ya jibinci makiyan musulunci su gane cewa yana tare da su kullum a haka yake ya kasance ko a lokacin da aka yi yaki tsakanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da Yahudawa nan Banu Qainuqa shi dai wannan Abdullahi bin Ubay bin Salul shi shiga cikin yayi ruwa yayi tsaki karshe dai ya zo ya rike riga Annabi alaihi salatu wasallam kamar yadda muka faɗa a baya wai yana nema musu afuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka sakar min rigata yake tsaki ka sakar min rigata yake tsaki sai dai suka yaka wajen sau uku haka nan a lokacin yakin Uhud ma irin sharri da wulakanci da yaudara da ya nuna ba abu ne boyayye ba domin sai da aka fito wajen yaki an fito an zo dab da za a shiga filin yakin Uhud sai ya zame da shi da jama'ar sa wajen su 300 suka juya baya suka koma gida shine Ubangiji yake cewa yake ba su amsa qul fadra wa an anfusukumul mautu in kuntum sariqin tunda kun ce za ku koma gida ne dan ku ba ku iya yaki ba to in kun koma gida din tunda kuna tsoron mutuwa ne to ku hana kanku mutuwa ku tunkuɗe mutuwa daga gare ku idan kun kasance ku masu gaskiya ne cikin abin da kuke faɗa to dai wannan munafiki bai gushe ba duk sanda ya shirya wani makirci ga Annabi alaihi salatu wassalam ko ga musulunci to sai Allah madaukakin sarki ya tona mishi asiri amma duk da haka dai bai daina ba wancan wanda yayi a ranar Uhud nan ma Allah ya tona mishi asiri kuma ya kasance a tsananin makircin shi da munafircin sa da yaudarar da yake wa musulmi ya kasance bayan bayyanar da addinin musulunci da yayi a fili yake cewa shi musulmi ne ya kasance a kowace ranar juma'a idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito dan yin huduba in ya dan zauna a kan minbari kafin ya miƙe fara huduba sai shi wannan munafikin da ya tashi ya rika gaya wa mutane a cikin masallacin haza rasulullahi baina azhurikum wannan fa manzo ne na Allah gashi na tsakankaninku akramakumullahu wa azzakum bihi Allah ne ya girmama ku kuma ya buwayantar da ku ya dauka matsayin ku da shi fansuru to ku taimake shi wajen isar da sakon Allah kaga a haka sai ka ji kamar da gaske yake fara yi fansuru wa azru kuma ku goya mishi baya wasma'u lahu wa adibu kuma duk abin da ya faɗa ku tsaya ku saurare shi kuma ku yi mishi biyayya kullum Annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya fito zai huduba sai shi wannan Abdullahi bin Ubay bin Salul ya faɗi wannan maganar bayan ya faɗi wannan sanin sai ya koma ya zauna a inda yake zaune sanin sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya huduba to kaga wannan shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah. Wayannan munafiqai yana daga halayen su ya Rasulullahi, dan sun zo gabanka suna maka gaisuwa da girma, ta girmamawa da kambamawa irin wanda Allah ma baya maka. Wannan munafiqin ya kasance wata rana ya miƙe a wata ranar Juma'a wacce ta zo bayan yakin Uhud, bayan abin da ya riga yi wa mutane na sharri da wulakanci da yaudara da zame baya da yawa musulmai, sai ya tashi zai faɗi irin wannan abin da yake faɗa. Nan take sai sabai suka riƙe tufafin shi suka ja shi ƙasa suka ce, zauna, bayan abin da ka riga kai mana a yakin Uhud, zauna makiyin Allah, kai ba ma abucin faɗar wannan magana kake faɗa ba ne, ƙarya kake in ma ka faɗa. Magana ce ta gaskiya, amma in ma ka faɗa dai ƙarya kake, ba har zuciyarka ba ne. Bayan abin da kai wa Annabi alaihi salatu wassalam, shikenan daga nan a cikin masallacin bai tsaya yayin sallar ba, sai ya fita ya tuntun kuɗe mutane yana shiga tsakanin kafadar wannan da kafadar wannan, sai ya tsallaka da haka ya fita yana cewa wallahi laka annama qult, ai wallahi wannan abin da na faɗa kai ka ce wani abu na faɗa na zagi, ni fa ina faɗa ne don ƙarfafa al'amarinsa. Daga nan ne sai wani mutum daga cikin mutanen Madina ya haɗu da shi a ƙofar masallacin Annabi alaihi salatu wassalam, sai ya ce mishi, kai tanka ka koma ka je Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema maka gafarar Allah bisa wannan laifin da kai. Sai ya ce, wallahi ma abdaki an yastaghfirani. Sai ya rantsuwa da Allah ya ce, ai wallahi shi baya buƙatar Annabi alaihi salatu wassalam ya nema mishi gafara. Kaji munafiki shine Ubangiji yake cewa, wazaqil lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahu. Idan an ce musu ku zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nema muku gafarar Allah, sai su kada kai waye su dunahum musallim, sai su juya baya suna masu girman kai. To aka yi a wannan ranar Juma'a, bai da yin sallar Juma'a da shi ba, barazana ya nemi afuwa gun Annabi sallallahu alaihi wasallam. To wannan haila ya kaga wannan kinan wajen ya darasa ta hudu kenan ko ta biyar a cikin waɗannan misalan na irin halayensa, halinsa na shida kuma na wajen da aka yi yaƙi na Banu Nadir, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, lallai na ba ku kwana kaza ku bar garin Madina saboda abin da suka yi na yaudara ga Annabi alaihi salatu wassalam. Abdullahi bin Ubay bin Salul shi ya je ya same su, ya ce kar ku je ko ina, duk ba inda za ku je, duk wanda ma ya ce zai fidda ku, to mu ma za mu fito tare da ku mu yaƙe shi, kuma in aka ce za a kashe ku to za mu taimake ku. Ka ji fa irin halayen nasu. To kaɗan daga cikin irin abubuwansa kuma a lokacin yaƙin gwalalo, wato Ghazwatul Ahzab, wanda muka faɗi tarihin shi a cikin karatu na 31, to ya kasance a wannan lokacin yana daga cikin waɗanda suke ƙara ta da hankalin mutane, suna yaɗa ƙarairayi a kunnuwan mutane da kuma jefa razani a zukatan mutane, a zukatan muminai. Shine har ma Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin Suratul Ahzab, وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يا رسول الله كتن لوكتن دا منافقي دا كما واندا اكوي جينيا cikin zukatansu suke fadar cewa ai Allah da manzansa alƙawarin nan fara suke mana ba komai bane illa ruɗu. To kaga in banda munafiki ai ko kafiri ba zai ce Allah da manzansa sun gaya mishi ruɗu ba, har zuwa dai inda Allah madaukakin sarki yake ba da labari yake cewa, yahsabuna al-ahzab lam yadhhabu, su munafiqai suna zaton cewa wayannan rundunoni na kafirai da suka zo ba za su gushe ba, ba za su bar wajen bane. Wayyatil ahzab, idan kuma wayannan rundunoni din na kafirai suka zo, to shikenan, yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'aluna an anbaikum, su munafiqan nan sai su rika burin ina ma da a ce su ba sa gari, sun koma can jeji sun tafi yawo cikin larabawan ƙauye suna tambaya game da labarinku, ya zama su ba sa wajen. Walau kanu fikum ma qatalu ila qalil, sai Allah madaukakin sarki ya ce ai da sun kasance ma tare da ku, su munafikan ba fa za su zo su taya ku yaki ba, ba za su yi yaki ba sai dan kankani in ma har za su yi. To bayan haka shi wannan dai munafiki, duk wasu makiya addinin musulunci daga cikin Yahudawa da munafikai da mushrikai, wato sun riga sun san cewa samun nasarar da musulmai suke samu da addinin musulunci yake samu ba wai yawan makamai bane, ba yawan runduna bane, ba kuma yawan adadi bane, bar dai sababin shine wato tsayuwar halaye miƙaƙƙu irin na Annabi alayhi salatu wasalam da yadda ya gyara halayen sahabbansa radhiyallahu alaihim, da yadda haɗin kansu yake, kuma cewa duk wanda ya samu saduwa da wannan addini na musulunci to haƙiƙa sun san cewa ya riga ya tsira, halin shi zai gyaru. Musan kuma duk dalilin da ya wannan haɗin kai da ɗaukakar halaye da gyaruwar halaye da gyaruwar ɗabi'u duka Annabi alayhi salatu wasalam ne. To shi yasa har kullum da munafiki da kafiri da mushriki bai da abin kai wa hari sai Annabi alayhi salatu wasalam, saboda sun san dukkan musulmin kirki mai imani babu wanda ya fi Annabi alayhi salatu wasalam kima a zuciyar shi. To suna gani da aka cire wa mutane ganin girman Annabi alayhi salatu wasalam to an raba su da imani. To shi yasa kullum su munafikai maganar su bata wuce kaiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam hari da miyagun maganganu ba. Don haka su kansu munafikai da suka yi nazari suka ga tsawon shekara biyar ko shida da aka yi ana yaƙi tsakanin mushrikai da kuma rundunar musulmai, duk da mushrikan suna da yawa amma ba su cimma nasarar komai ba. Don haka suka san cewa matuƙar dai da mukamai za a zo a yaƙi musulunci ba za a cimma nasara ba. Don haka sosai suka dawo cewa bari su yi yaƙi na cikin gida ta hanyar yaɗa miyagun maganganu ƙanana domin raba kan al'ummar musulmi. To wannan yana daga cikin aikin da shi wannan shugaban musulmi shugaban munafikai ya riƙa yi. Hakanan haƙiƙa halinsu ya bayyana bayan yaƙin gwalalo da aka yi, yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri ummul mu'minina Zainab bintu Jahsh, wanda ainihinta bararren bawansa ne mai suna Zaid bin Harisa ya sake ta. Ya kasance yana daga rataye-rataye na zamanin jahiliya. Larabawa sun kasance idan suka yi mutum tabanni, abin da ake kira kamar adoption, mutum ne ba ɗanka ba ne, ɗan wani ne ko bawa ko kuma ɗan gidan wani wanda ba ka da wani haɗi ma na jini da shi, sai ka ɗauko shi ka ce ka yi masa tabanni, wato abin da Turawa suke faɗa adoption. Daga yau ya zama ɗanka, kamar ɗanka na jini, zai gaje ka, za ka gaje shi, za a yi kiran shi wani ɗan wani, ana nasarta shi zuwa gare ka, alhali kuma ba ɗanka ne na jini ba. Da sun kasance Larabawa ma suna yin irin wannan. To Annabi alayhi salatu wassalam shi ma ya yi wa Zaid bin Harisa irin wannan. To daga baya sai musulunci ya hana. Allah madaukakin sarki ya ce ud'uhum li aba'ihim huwa aqsadu indallah fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Allah madaukakin sarki ya ce daga yau in za ku kira irin su Zaidu wanda aka yi wa tabanni to ku kira su da sunayen iyayensu. Allah madaukakin sarki sai ya ce wa ma ja'ala ya'akum abna'akum, ai Allah bai sanya waɗanda kuka yi wa tabanni su zamto ƴaƴanku kamar ƴaƴanku na jini ba, ba haka bane. To dan haka yayin da Annabi alayhi salatu wassalam ya auri Zainab bint Jahsh, wacce ita kuma Allah ne ma ya aura mishi ita, ba shi yaje yace yana son ta ba, Allah ne ya aura mishi ita. Daga ita har Annabi alayhi salatu wassalam duka kawai umarni suka ji daga Rabbul Izzati cewa an daura auren, aure ne Allah ya daura shi da kansa. Falamma qada Zaidun minha wa qaran zawwajnaka, shikenan aure ya dau. Kuma Allah ya yi haka ne dan rushe waccan al'adar. To yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta, sai su munafikai suka samu hanya na jefa miyagun maganganu a cikin addinin musulunci. Abu na farko shi ne ita wannan matan nan tashi ta kasance mace ce ta biyar, alhali Al-Qur'ani kuma bai yi izini ga wani ya auri mata sama da guda hudu ba, mu kenan al'ummar Annabi banda shi. Sai su munafikai tunda ba imani ne da su ba suke ganin, to ya za a yi tunda Al-Qur'ani bai nuna halaccin auren mace sama da hudu ba, ya za a yi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri mace ta biyar? To suka yi ta yin irin wannan makananan maganganu. Abu na biyu shi ne ita wannan Zainab din ta kasance ƴar ɗansu ɗan shi ne kamar yadda su suke faɗa, alhali kuma ba ɗan shi ba ne, ya suke ganin kamar a ce ga shi uba ya auri matar ɗansa kaba'ira ce mai girma, ya suke nasarta wannan zuwa ga Annabi alayhi salatu wassalam, alhali kuma ba haka ba ne. Don haka suka ci gaba da yaɗa irin wannan maganganu, suka riƙa ƙirƙirar ƙisosi na ƙarya da wofi, waɗanda har yanzu nan daga cikin malaman tarihi akwai masu jefa irin wannan maganganun ba su san cewa zai iya kai su zuwa ga kafirci ba, ba su cewa wai Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ne ta fito sai ya ganta wai sai ya ji ta kayatar da shi shikenan shi kuma Allah mai dauki sarki ganin wannan sai ya aura mar ita alhali kuma wallahi ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma annabi alaihi salatu wasallam ba wato akwai mazajen da imanin su in ya kai wani wani mataki akwai matakin da mutum zai kai na imani wanda zai ji ma kwata kwata ma abin da ake kira sha'awar ma aikata wani abu na haram ko sha'awar kallo ko jin wani abu na haram gaba ɗaya Allah ya dauke mar shi kwata kwata mutum zai ji zuciya shi kwata kwata babu in ana wani abu na haram da ka san ana yin magana da yaran da baka ji ka san ba abin da zaka fahimta to haka ne haka suke ji irin waɗannan ga sunan da yawa a cikin bayin Allah da yawa waɗanda shekara da shekara za su ɗibi shekaru da dama wanda a kullum in kace su gaya maka adadin maganganun da suka yi a ranar wani zai iya gaya maka a yau kalmomi guda kaza ya furta a yau saboda ƙarancin yawan maganganunsu ba sa magana sai cikin abin da zai amfane su ko zai amfani wani hakanan ba sa sauraron abu sai wanda zai amfane su saboda ƙarancin saban Allah to ina ga kuma annabi alaihi salatu wasallam annabi ma'asumi wanda shi ne annabin annaba kuma manzan manzanni har zancen cewa wai ya ganta ne sai ya ji santa a ranshi ko wani abu wannan kwata-kwata bai taso ba annabi alaihi salatu wasallam kawai yana yin aure ne ba wai dan sha'awa da sauran abubuwan da mu mukan yi domin su ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin aure ne dan zartar da wata hikima ilahiya kuma ba irin aure ne wanda mu muke yi ba to da haka su wayannan munafikai sai suka ci gaba da yin wayannan abubuwa na suna yada maganganu na ƙarya da wofi duk da cewa Allah madaukakin sarki yana fallasa su yana tona asirin su har ma inda Allah yake cewa awala yarawna annahum yuftunu fi kulli amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun su shin su wayannan munafikai ba sa gani ne cewa Allah yana tona asirin su a kowace shekara sau ɗaya ko sau biyu Allah yana tona asirin su amma kuma su duk da haka ba sa tuba kuma ba sa wa'azantuwa to kaga wannan kaɗan daga irin abubuwan da suka yi kenan kafin wannan yaƙi na gazwatul bani mustalaq to wannan yaƙi na gazwatul bani mustalaq yaƙin da aka je aka yi tsakanin annabi alaihi salatu wassalam da sahabbansa da kuma bangaren kafirai banul mustalaq annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita kamar yadda na faɗa a baya su ma munafiƙai sun biyo shi sun taho gashi ko yadda Allah ya faɗa yake cewa law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wal awda'u khilalakum yabghunakum fitnata Allah da mutum ke ce su munafiƙai ko da sun biyo ku yayin da zaku je yaki sun biyo ku sun taho tare da ku ba za su ƙara muku komai ba in ban da rudani a cikin rundunar suna kuma yaɗa fitina a cikin rundunar haila yau dan haka a cikin wannan fita da aka yi munafiƙai sun dan samu wani abu ko wata dama ta yada sharri da husuma a cikin al'ummar musulmi munafiƙai a cikin wannan yakin da suka je akwai inda suke cewa la in rajana ila almadinati la yukhrijanna al'azz min hal azal shi Abdullah ibn Ubay ibn Salul shi ke faɗar wannan maganar ai idan mun koma garin Madina tabbas mu madaukaka sai mun kori bakin nan makasanta yana faɗa wa yana nufin annabi alaihi salatu wasallam da sahabbansa abin da ya faru kuma wannan shine wato shi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an idar da wannan yaki an gama to yana nan dai a zaune tare da sahabbansa a wannan ruwa na murai si shikenan sayyidina Umar radiyallahu anhu tare da shi akwai wani wanda ya dauko hayarsa ana kiran shi Jahajahul Gifari da sai suka yi koka ko suka yi abin cuɗanya da wani ana kiransa Sunan bin Wabar al-Juhani suka yi gogaya da juna wajen shan wani ruwa haka wajen ɗiban ruwa sai suka ɗan yi kokawa tsakaninsu to a lokacin nan shi wannan Sunan bin Wabar al-Juhani sai ya ɗaga murya ya ce ya ma'ashar al-ansar yana kiran jama'a soyayya ku ansar ku zo ku taimake ni shi ma kuma Jahajahul Gifari sai ya ɗaga murya yake ya ce ya jama'ar muhajirun ni ma ku zo ku taimake ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan sai hankalin sai tashi ce abi da'awal jahiliyyati wa ana baina azhurikum da'uha fa innaha muntina yace shin kira kuke irin na zamanin jahiliya alhali ni ina tsakankaninku ku bar irin wannan kiran na bambance bambance wannan abu ne mai doyi ku jefar da shi daga cikin halayenku to yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai labarin ya isa wajen Abdullah ibn Ubay ibn Salul Abdullah ibn Ubay ibn Salul a halin shi ne na munafurci sai fushi ransa ya baci wai dan me annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi wannan a lokacin nan a cikin inda yake akwai wasu mutane daga cikin Khazraj waɗanda dama su ne mutanen shi a cikin sa hadda sahabin nan mai suna Zaid ibn Arqam a lokacin nan yana matashi sai yake cewa shin sun yi wannan abin da suka faɗa abin da aka bada labari din sun yi wato waɗannan mutane sun zo garinmu kenan sun zauna a gidajenmu mun ciyar da su mun shayar da su sun zauna a garinmu wallahi da mu da su ba komai bane illa kamar misalin da aka ce wai sammin kalbaka ya akuluka ka ba wa karanka abinci idan ya yi ƙiba kuma ya cinye ka kamar da yadda Hausawa suke cewa wai rago menene
kashe
mai baka eh to rago kashe mai baka to kamar dai haka ne shine wai ya faɗi wannan ne dan yiwa jama'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam zambo to shine da ya faɗi wannan sai kuma ya ƙara da cewa wallahi idan har muka koma garin Madina mu ƴan gari madaukaka sai mun fitar da bakin nan to ga inda ainihin gorin gari a ce wa mutum bako kaza kaza bako kaza to ga inda ya samu asali daga gun munafiqan Madina makiyan Annabi sallallahu alaihi wasallam daga nan ya samu asali shi bako rahama ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce musulunci bako ne alqur'ani bako ne ni ma bako ne dan haka jin daɗi ya tabbata ga baki to daga nan bayan shi wannan munafiki ya faɗi wannan maganar sai ya juyo wajen mutane da ke wajen ya ce musu kun ga wannan ko ka jawo kanku gashi nan kun zaunar da su a garinku kun ba su dukiyoyinku gashi nan sun zo suna nema su fi ƙarfinku amma wallahi da a ce kun riƙe dukiya ba ku ba su komai na dukiyarku ba to da yanzu sun bar garin shi kuma Zaid da ya ji wannan Zaid bin Arqam shi ma dai mutumin Madina ne sai je ya gaya wa baffansa ga labarin abin da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya faɗa game da Annabi alaihi salatu wassalam da sahabbansa shi kuma wannan baffa na Zaidu sai da wajen Annabi alaihi salatu wassalam ya ba shi labari a lokacin nan Sayyidina Umar yana gaban Annabi sai Sayyidina Umar ɗin ya ce ya Rasulullahi ka umarci Ubadu bin Bishrin ya je kashe wancan munafiki Annabi alaihi salatu wassalam sai ya ce haba ya Umaru shin kana so ne mutane su fara labari ana cewa ai ga Annabi Muhammad ne yana kashe sahabbansa tunda wannan mutumin ana ganin shi a cikin mu ai za ana zaton cewa tare da mu yake a ni bazan kashe shi ba kawai dai ka umarci mutane a tashi daga gunnan kawai ayi gaba nan take sai na Umar radiyallahu anhu sai umarni ya sanar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tashi a ci gaba da tafiya aka tashi ana tafiya a lokacin nan sai Usaidu bin Hubayr yazo ya hada da Annabi alaihi salatu wassalam yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya gaishe shi yace ya Rasulullahi gashi mun tashi mun bar waje ba a lokacin da muka saba tashi idan mun sauka a goma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace shin abin da sahibinku ya faɗa bai same ka bane baka ji labarin abin da dan uwanku Abdullahi bin Ubay bin Salul ya faɗa ba sai Sayyidina Usayd bin Hudayr yace me ya faɗa Annabi alaihi salatu wasallam sai ya mayar mishi da maganar da shi wancan munafiki ya faɗa Usayd bin Hudayr sai yace ya Rasulullahi wallahi kai ne madaukaki kuma kai ne zaka fidda shi daga garin Madina idan ka so amma shi wallahi shi ne makaskanci kuma hakika kai ne mabuwayi a cikin jama'a gaba ɗaya kai ne madaukaki sannan sai ya ce ya Rasulullahi ka tausata gare shi ka kyale shi hakika Allah madaukakin sarki shi ya yi mana baiwa ya kawo ka cikin mu kuma hakika shi wannan mutumin a daidai lokacin da ka zo mutane sun fara kokarin nada shi ne a sarauta har an fara shirya mishi kayan ado irin na sarauta to shi yasa yake ganin kamar kai ka hana shi yayi mulki kai ka tube mishi rigar mulkin shi shi yasa yake maka wannan kiyayyar daga nan annabi alaihi salatu wassalam dama an tashi ne da safi aka fara tafiya aka ci gaba da tafiya sai da aka wuni ana tafiya sannan kuma aka kwana ana tafiya ba a tsaya ba yayin da gari ya waye nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da tafiya har sai da zanto zafin rana yayi yawa sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni aka samu waje aka yi masauki aka dan kwanta to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne saboda dan kada mutane su samu damar da za su zauna ai ta maimaita wannan maganar da mara dadi dan haka ana samun waje kawai kowa saboda gajiya sai bacci kowa sai bacci amma shi Abdullahi ibn Ubay wato babban munafiki yayin da ya san cewa Zaid ibn Arqam ya riga ya isar da labarin abin da ya faɗa sai ya zo wajen Annabi alaihi salatu wassalam yana rantsuwa da girman Allah cewa shi fa bai faɗi wannan maganar ba waɗanda suke wajen na daga sahabban Madina suka ce ya Rasulullahi watakil dai shi wancan yaron shi Zaid ibn Arqam shine bai ji maganar daidai ba ko kuma yayi ƙarya a cikin maganarsa tunda dai wannan mutumin yayi rantsuwa ya Rasulullahi ayi hakuri bada kirshi yaron ne bai kiyaye maganar daidai ba Annabi alaihi salatu wasallam sai ya gaskata shi Zaidu sai ya ce wallahi sai na ji wani irin bakin ciki a raina wanda tunda nake a rayuwata ban taba jin irin wannan bakin cikin ba nace sai na zauna a gida bayan an dawo gida kenan na zauna na ki fitowa ana nan ku sai Allah ya saukar da aya idza ja'akal munafiquna Allah ya saukar da waɗannan ayoyin gaba ɗayan su har zuwa inda Allah yake cewa humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulullahi ya tayin fubbu inda Allah yake cewa yaquluna la in rajana ila al madinati la yukhrijanna la azmu min hadha dhal walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al munafiquna la ya'lamu annabi alayhi salatu wassalam da waɗannan ayoyi suka sauka sai aika a kira mishi Zaid ibn Arqam sai ya karanta ayoyin gare shi sannan sai ya ce hakika Allah ya gaskata abin da ka faɗa ya kai Zaidu to a lokacin nan shi wannan munafiki Abdullahi ibn Ubay ibn Salul yana da wani ɗa wanda sunan shi iri ɗaya sunan su iri ɗaya da ɗan sunan shi Abdullahi ibn Ubay ya kasance shi mutum ne salihi daga cikin sahabbai madaukaka zababbu ya kasance yayi bara'a daga mahaifinsa baya tare da shi cikin dukkan munafircin da yake shiryawa lokacin da aka zo za a shiga garin Madina an dawo daga wannan yaki shi dan sai zare takobi ya tsaya a daidai kofar shiga Madina yayin da dan baban sa yazo zai shiga gari sai ya ce masa wallahi ba kai saucewa ba in ba haka ba ko zan kashe ka ba kai saucewa ba har sai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma izini in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ka shiga ba wallahi har abada da kai da garin nan kun yi sallama kenan don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine madaukaki kai kuma kai ne makaskanci ya gaya baban na shaka yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya ce ba komai ne mishi izini kyale shi kawai ya shiga sai dan ya kyale shi ya shiga gari hakika shi wannan dan nasa wato mai imani ne ya taba zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'aikin Allah idan kana nufin kashi babana to ka bar ni in kashe shi ni da kaina kada ka sa wani ya kashe shi mazana har in duka jin haushin wani daga cikin sahabbanka ka kyale ni ni da kaina zan zo maka da kanshi zan yanko maka kanshi in kawo maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce kawai ka kyale shi inda Allah bai umarce ni in kashe shi ba zan kashe shi ba kaga wannan kenan to a wannan yakin ya kasance wannan kissan nan ta ifku wato kirkirarriyar ƙarya da su wayannan munafukai suka nasabta zuwa ga Nana Aisha uwar Mu'minin radiyallahu anha wanda Allah madaukakin sarki ya ƙaryata su to a wannan yakin ne suka kirkiri wannan ƙaryar abun kuwa da ya faru gashi nan kamar haka ya kasance Nana Aisha radiyallahu anha dab da za a fita wannan yakin ta ari wani abun wuya na ƴar uwarta Asma'u matar Sayyidina Zubair ibn al-Awwam Annabi sallallahu alaihi wasallam da zai fita zuwa wannan yakin sai yayi ƙuri'a tsakanin matansa kamar yadda yake dama ƙuri'a yake musu wace ta ci wannan ƙuri'ar to da ita za a fita da yayi musu ƙuri'a sai ƙuri'a ta fado kan Nana Aisha radiyallahu anha sai aka fita da tare da ita zuwa wannan yakin yayin da suka dawo daga wannan yakin a hanyar ta dawowa sai suka sauka a ɗaya daga cikin masaukan su Nana Aisha radiyallahu anha sai ta fita daga ainihin khaymar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fita dan biyan wata bukata ta ta to ta fita din a lokacin nan sai abun wuyan nata ya tsinke sai ta fita tana neman wannan abun wuyan tana ta neman shi ba da gani ba to mutanen da suka kasance suna daukar ita na Aisha domin a lokacin nan su mata haka matan manyan mutane to akan yi wani abu ne haka kamar rumfa za ta shiga ciki ta zauna da kujera a ciki da komai abin haka a rufe yake kamar rumfa ne amma gefar gefan shi duka a rufe yake kamar dai da kake ganin adidi ta sau kamar girman adidi ta sau haka kamar haka girman abin yake da gun zama za ta shiga ta zauna shikenan sai mutum hudu su dauka kai da ake daukar makara mutum hudu daya a can gefan daya a can gefan daya a can gefan daya a can gefan yau sai su dauki abin idan suna ciki ta lokacin na Aisha radiyallahu anha ta kasance karamar yarinya ce ita da haka da suka zo dauka kawai suka dauka suka yi gaba tunda ba nauyi ne da ita ba kuma mutum hudu ne masu dauka kaga za su ji shafaifai saboda dama suna da yawa masu daukan kuma ba nauyi ne da ita ba da haka kawai suka dauka suka yi gaba idan kuma da ta ga haka sai ta samu waje ta zauna ta zauna a daidai wajen tana zaton cewa idan sun yi nisa in suka duba suka gabata nan ai za su dawo to su kuma duk da hakan ba su dawo din ba saboda ba su duba din ba nana Aisha tana nan dai a zaune a wajen har bacci ya dauke ta bacci ya dauke ta da ta yi bacci ba ta farka ba sai da gari ya waye tarwal kawai sai da ji muryar wani daga cikin sahabbai ana kiran shi sayyidina Safwan bin al-Mu'attal shi kuma sayyidina Safwan bin al-Mu'attal mutum ne irin masu nauyin baccin nan da haka duk inda sahabbai suka sauka aka yada zango in dai da shi a wajen to kowa yakan tashi ayi sallah a tafi to shi kuma yana tabbacin sai yana tabbacin sa har sai gari ya zo dab da wayewa yake farkawa dan haka yawanci akan yi gaba ne a bashi a baya shi kuma tunda ya san akan bashi a baya to yakan dubbi inda aka zazzauna din in ya ga wani abu da aka manta sai ya dauka ya taho wa mutane da shi sai a ciki an samu mai shi a bashi to yana zuwa da ya ga duhun mutum shikenan kawai sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam to ya kasance dama kafin a saukar da ayar hijabi a daina shiga gidan annabi alaihi salatu wasallam ya kasance yakan shiga kuma ya sanna na Aisha radiyallahu anha ya santa ya taba ganin ta dama daga sai ya gane ta dan haka da ya ga haka nan take sai ya durkusar da raƙumin shi bai mata magana ba ya durkusar da raƙumin shi sai ta hau kan raƙumin ya wuce gaba yana jan linzamin raƙumin ko kalma ɗaya bai magana da ita ba yana jan raƙumin har sai da ya zo dab da rubin annabi alaihi salatu wassalam ya zo ya same su sannan shikenan sai ya durƙusar da raƙumi ta sauka shikenan amma shi da ita ko magana ba su taɓa yi ba amma yayin da su ko munafiƙai suka ga haka shikenan kawai suka fara jingina alfasha zuwa ga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka riƙa jingina alfasha suna faɗar miyagun maganganu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi dai shiru bai ce komai ba abu dai yayi yawa sosai ka san ita magana ta ƙarya ana ta yinta sai har ta zo ta juye ta zama kamar gaskiya saboda yawan maimaita ta da ake yi suna ta yi har dai annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan kuma wahayi ya dade bai sauka ba an yi kwanaki da yawa babu saukar wahayi dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kira sahabban shi ɗaya bayan ɗaya yake yin shawara da su game da shin ya ci gaba da zama da nana Aisha ne ko ya sake ta yayi shawara da sayyidina Ali dan Abu Talib radiyallahu anhu amin sayyidina Ali radiyallahu anhu a matsayin shi na kannin sa ko dan uwansa na jini kuma ila yau turkin sa sai ga kawai saboda tunda maganganun su yi yawa to me zai hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ya rabu da ita ya auri wata annabi sallallahu alaihi wasallam sai sake yin shawara da sirna Usamatu bin Zaidin sirna Usamatu sai ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam shawara cewa ya rasulullahi kar a damu da maganganun makiya kawai a rike ta a ci gaba da zama da ita kar a damu da maganganun makiya annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana sai ya zo ya hau minbari ya hawo minbari yayi hudba a cikin hudbar dai ya faffadi ainihin yadda magana take ya faffadi irin kuma abubuwan da munafikai suke kokarin shiryawa akai wanda kuma ba daidai bane a lokacin nan sai sayyidina Usayd bin Hubayr shugaban kabilar Aus ya miƙe ya ce ya ma'aikin Allah kai mana izini mu je mu kashe shi mu je mu kashe wannan munafikin da ya riƙa yada wannan miyagun maganganu a lokacin nan da yake shi munafikin dan bangaren kabilar Khazraj ne to shugaban kabilar Khazraj Sa'd bin Ubada sai kishi ya kama shi me yasa shugaban kabilar Aus zai ce aje a kashe shi sai yake cewa da a ce dan kabilar ka ne ai ba za ka yi kudin kashe shi ba to har dai fatuna take nema ta tashi a kankanin su da kirdi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana kowa yayi shiru amma tana na Aisha radiyallahu anha yayin da aka dawo gari aka dawo garin Madina daga wannan tafiyar gaba ɗaya kuma sai rashin lafiya ma ta kama ta sai da take kusan wata guda ba ta da lafiya idan ba ta san duk mutane munafikai suna ta yada wannan miyagun maganganu a cikin gari ba ban san komai ba kawai dai abin da ta lura da shi shine irin tausasawar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake mata idan ba ta da lafiya sai ta ga wannan karan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar bai damu da ita ba sosai wata rana ta fita haka tare da wata mata mahaifiyar Miss Dahu za ta raka ta zuwa wani waje haka da daddare sai ita mahaifiyar Miss Dahu ta yi tuntuɓe sai ta faɗi wata magana game da shi Miss Dahu din yana daga cikin waɗanda suke yaɗa wayannan maganganu sai ta mahaifiyar Miss Dahu ta yi tuntuɓe sai ta ce ta isa Miss Dahu wai Miss Dahu ya lalace yana daga cikin al'adar su ta Larabawa idan mutum dama kana jin haushin shi ko yayi abin da bai maka daɗi ba idan wani abu ya same ka ko tuntuɓe ko wani abu sai ka ce wani ya lalace to ta faɗa haka sai nan Aisha radiyallahu anha ta ce ya zaki gaya mishi wannan magana alhali kuwa yana cikin jama'ar musulmai shi ne sai ita mahaifiyar Miss Dahu sai ta ce ke baki san irin sharrin da yake yaɗa miki ba irin abin da suke yaɗa miki na miyagun maganganu nana Aisha ta ce wallahi ban sani ba to a lokacin ne sai ita wannan tsohuwa ta bata labarin dukkan abin da yake faruwa nana Aisha ta ji wannan sai ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa tana so za ta koma gida wajen mahaifanta ko za ta dan sami nutsuwa don ta ƙara tabbatar da me ke faruwa to yayin da ta je gare su bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata izinin to anan ne suka zauna da ita suka gaya mata ainihin ga yadda abubuwan ake ta yaɗa maganganu nana Aisha radiyallahu anha ta ce tayi kuka a wannan lokacin har sai da idanta ya bushe hawayen ma ya ƙare a lokacin nan sai da ta yi kwana da kwanaki ko bacci ba ta iya yi har sai da saboda tsananin kuka sai da ta ji kamar hantarta za ta yi yanki saboda tsananin kuka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo gare ta a wannan lokacin sai yake cewa amma ba'ad yake Aisha bayan haka yake Aisha hakika maganganu munafikai suna ta yaɗa maganganu kaza da kaza amma hakika idan ce kin kasance wato kubutacciya ce ba ki da laifi cikin wannan sha'ani to da sannu Allah mai ɗaukar sarki zai kubutar da ki in kuma har kina da laifi to ki nemi gafarar Allah ki tuba zuwa gare shi to hakika bawa idan ya yadda da laifinsa ya nemi gafara Allah zai karɓi tuban shi hakika Allah mai karɓar tuba ne a lokacin ne nan Aisha radiyallahu anha sai kuma hawaye sake dawo mata ta ci gaba da kuka ta juya wajen mahaifinta sai na Abubakar da mahaifiyarta ta ce ku bashi amsa ba an da laifi ku bashi amsa ya ta ga gaba ɗayan su ma sun yi shiru kowa ya ƙi magana shikenan ana cikin haka buɗe bakin da zai ce ni dai ba abin da zan faɗa sai dai irin abin da mahaifin annabi Yusuf ya faɗa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun take ga mahaifanta tace zan yi hakuri mai kyau hakika Allah shine mai taimako na akan abin da zuciyar ku take raya muku daga nan na Aisha radiyallahu anha yadda juya ta kwanta ta ana cikin wannan kawai sai ga wahayi ya saukar wa annabi alayhi salatu wassalam irin yanayin da yake shiga idan yana magana da mala'ika wani yanayi ne haka kamar a farke ba a farke ba kuma ba a bacci ba haka yake zama annabi alayhi salatu wassalam a daidai lokacin ba zai iya magana da kowa ba to har sai da wahayin ya gama sauka gare shi kawai sai ya zamto ta haga yana murmushi sai yace ya Aishatu hakika Allah madaukakin sarki ya kubutar da ki sai mahaifiyar ta ce mata ki tashi idan ki godewa annabi alaihi salatu wassalam to ita kuma saboda sanin matsayin soyayyar da take da shi ga annabi alaihi salatu wassalam matsayin ta gun annabi alaihi salatu wassalam abu dai irin na mata sai ta ce wallahi ba zan gode mishi ba Allah zan gode ma kana daga abin da ya sauka a wannan lokacin shine inda Allah yake cewa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum ayyuka wadannan da suka zo da wannan labari na ƙarya wasu jama'a ne daga cikin ku la tazubu sharran lakum bal huwa khairun lakum kada ku zai cewa sharri ne gare ku a alkhairi ne gare ku haka Allah da ya ci gaba da fada har inda Allah madaukakin sarki yake cewa hakika duk wadanda suka fado wannan maganganun to za su tarar da mummunan sakamako a lahira laura zawo alai bi arba'a shuhada me yasa ba su zo da shaidu mutum hudu ba faizul matu bi shuhada fa ulaika inda Allahu humul kazibun idan tunda ko ba su zo da shaidu ba to dalle su makaryata ne a wajen Allah a lokacin ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka kira waɗanda suka yi yawo da wannan maganganun gaba ɗayan su aka yi musu bulala 80-80 a cikin su akwai shi misdahu dan usasatu akwai Hassan bin Sabit akwai Hamrat bint Jahash dukkan su an musu bulala 80-80 saboda ya hada wayannan maganganu amma shi babban munafikin Abdullahi dan Ubayyu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kale shi duk da cewa shine shugaban masu yada maganganu tunda ubangiji ya riga ya ce wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim annabi sallallahu alaihi wasallam ya kale shi ne in ma dai saboda Allah ya ce zai mishi azaba mai girma a lahira in ma kuma saboda maslahar da ta dalilinta yasa ba a kashe shi ba wato saboda kada hankulan jama'a su rarrabu to wannan duka ya faru ne bayan wata guda da aka yi ana cikin tsananin zulumi sanda munafukan suke ta yada wannan maganganun tsawon wata guda aka yi kafin saukar wahayi to ana cikin wannan da wayannan ayoyi suka sauka suka fallasa ƙaryar munafukai har aka yi wa wasu daga cikin waɗanda magana ta ruɗa aka yi musu bulala 80-80 to shikenan sai ya zamto shi wancan shugaban munafukai Abdullahi bin Ubay bin Salul duk inda ya zauna cikin jama'a sai a tashi a bar shi da ya fara magana babu mai sauraron shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa sayyidina Umar ya kake gani ya kai Umaru amma wallahi da a ce na baka izini ka kashe shi a ranar da kace maka izini ka kashe shi to hakika da mutane da yawa sun tashi dan ba shi kariya ko sun ga laifinka a lokacin waɗanda a yanzu kuma ga sunan su ne da kansu yanzu da zan musu umarnin su kashe shi masu ba shi kariya a baya a wancan lokacin to a yanzu da su ne ma za su kashe shi yanzu na musu izini sai na Umar radiyallahu anhu sai ya ce wallahi na riga na sani umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkar da ke cikinta ta fi girma fiye da albarkar da ke cikin umarnina to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha fama da munafukai ka duba dai munafircin har cikin gida suke biyo shi har abin da ya shafi iyalinsa to haka ne duk wanda zai ci wata nasara a wannan rayuwar ta duniya musamman wanda yake da alaka da wani abu na addini to sai mutane su rika yaɗa miyagun maganganu akan ka kana magajin annabi alaihi salatu wassalam kana malami magajin annabi alaihi salatu wassalam kace mutane ba za su rika yaɗa miyagun maganganu ba akan ka sai dai in ba akan gaskiya kake ba amma matukar akan gaskiya kake haka kawai wani munafikin zai kirkiri magana haka kawai zai ce ai malam wane kaza yake yi ai malam wane yayi kaza matukar dai kana kan gaskiya wallahi sai munafikai sun maka irin wannan saboda kowanne zamani yadda akwai magajin annabi sallallahu alaihi wasallam wato malamai to haka akwai magadan wayancan munafikan na Madina waɗanda a bakin su suke musuluncin amma zuciyar su babu musuluncin ko kadan haka kawai baka yi musu komai baka taka musu ba baka zubar musu ba amma saboda kawai biyayyarka da Allah da manzansa kai ba abin da ya dame ka sai addini to saboda wannan kawai suke kinka duk inda aka ganka wani abu zaka je na addini in kana zaune karatu kake yi ko wani abu kake na zikirin Allah to wannan shine abin da su ba sa so su gani to kowanne zamani akwai irin su saboda haka dole ne sai dai mu ƙara hakuri ita hanyar bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanya ce mai wahalar sha'ani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yace idan ƙarshen zamani ya zo
mai riko da sunnata to kamar mai riko ne da garwashi da zaka ji a baka garwashi a ce gashi nan ka rike shi gam kar ya fadi to kamar haka riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yake a ƙarshen zamani zaka sha fama da mutane wani zai fito maka shi ma a bangaren addini yake ko a bangaren malantar yake amma haka kawai sai kafa maka karar tsana baka san me kai mishi ba wani kuma kararar saboda wani abu da Allah ya yi maka na duniya kankani na duniya duniyar nan abin duniyar nan mai karewa saboda kawai wannan yake kinka dan me asirinka zai ruhu dan me zai zama kana da gida dan me zai zama kana da mota dan me zai zama kana da abin hawa dan me zai zama ka fi karfin abin da zaka ci kawai wani shi dangonsa kenan a duniya saboda kawai ka fi shi wani abu na duniya to bayan da zaka yi tunda kai ba kai kawai kanka ba Allah ne ya maka to in yayin da mutane suka shigaltu da kai suka zuba ma ido suka sa ido a kanka kai kuma ka shigaltu da Allah kai ta neman kusanci da Allah ta hanyar yawan ibada kuma kai ta neman tsari daga miyagun maganganunsu kada ka saki azkar na safe da yamma su rika wuce ka ko yaushe ka kula ayatul kursiyu daya kul huwa da falaki da nasu kafa uku in kai sallar asuba in kai sallar la'asar ko magarba duk saurin da kake ka tsaya kai wannan a'udhu bika minallahi tammati min sharri ma khalaq kafa uku bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim shi ma kafa uku to wannan in kai wallahi mutum ko tsafi yake ko dodo ne ko irin dodo ne shi karshen tsafi kenan wallahi ba yadda zai yi da kai mutum ko yana kwana a makabarta dan tsabar tsafi wallahi ba yadda zai yi da kai ba yadda zai yi da kai shi da ya rike shedancin sa da munafircin sa yake ganin ya rike wani abu ban sana kai da ka rike Allah da manzonsa ka rike zikirin Allah ya zai yi da kai saboda haka lalle ne mu kula sosai a hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce hanya maridiciya amma tana da wahalar bi margar ka tsaya akan da to zaka sha tsangwama zaka sha tsana haka kawai mutum baka taka ba kuma komai ba ga ya tsane ka kuma mabiya yawa ma zaka ba ma ba wani karan kadam ya bane a ainihi ma wani bai wuce ma dan aikin gidanka bai wuce ka sashi aiki a gidanka ba amma a hakan kai maka wani ko sunan shi ma baka sani ba saboda baka damu da shi ba amma haka kawai shi kuma ya damu da kai kama gangan to na karka damu annabi sallallahu alaihi wasallam ma an yi mishi to kuma kai waye da ba za a yi maka ba Allah ya kiyaye mu Allah ya tsare mu imanin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala sayyidina muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina muhammadin fil malail ala ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah na'am akwai tambaya na'am
ya bari mu dani ne halin
dinki eh tambaya ce mai munafir mai muhimmanci tambaya yake su waye ahlul baiti banin muttalibi ba iya su kade bane ahlul baiti ɗaya ne daga cikin wannan abin da kuma ɗaya ne daga cikin fatawoyi akwai malaman da ke ganin ahlul baiti iya kade iyalan gidan sayyidina Ali ne su ne sayyidina Ali shi kansa na Fatima sai kuma sayyidina Hassan da sayyidina Hussein waɗannan su ne kadai ahlul baiti akwai malaman da ke ganin wannan amma gaskiyar magana gurguwar fahimta ce suna da madogara da suke dogara da shi amma gaskiyar magana ba dai haka abin yake ba akwai malaman kuma da ke ganin cewa akwai malaman da ke ganin cewa ahlul baiti su ne yan uwan annabi alaihi salatu wassalam na jini makusantan shi kamar iyalan gidan sayyidina Abbas iyalan gidan sayyidina Ali iyalan gidan sayyidina Aqilu dan Abu Talib iyalan gidan sayyidina Ja'far dan Abu Talib to wannan shine